أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau Juma'a 13 da watan Juma'ar Ula shekara ta 1446 Hijriya, wanda ya dace da 15 da watan 11 shekara ta 2024 Miladiya. Zan mu ci gaba da karatun littafin mai albarka Al-Jami'u Sahih na Imam Al-Bukhari rahimahullahi ta'ala alayh. Wannan shine darasin mu na 162 cikin kitabu Taqsirus Salah. Zan mu tashi babu salati tadawwu'i ala dabba haythu ma tawajjahat bihi, babu na 7 a ciki. Hadisi na 1093. Al-Imam Al-Bukhari yake cewa babu salati tadawwu'i ala dabba, baban dake bayanin sallar nafila a bisa dabba, shar'antuwa sallar nafila a bisa dabba haythu ma tawajjahat bihi, duk wajen da ta fuskanta da mutum. Hadisi na 1093 yake cewa haddasana Ali ibn Abdullah qala haddasana Abdul A'la qala haddasana Ma'mar an az-Zuhri an Abdullah ibn Amir an abihi qala, yake cewa ra'aytu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, naga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam, yusalli ala rahilatihi, yana salla abu sa taguwa shi, haisu ma tawajjahat bihi, duk wajen da ta fuskanta da shi, ma'ana sallan nafila kamar yadda zai sarraha kyarar cikin ruwa mai zuwa. Hadisi na 1094. Al-Imam yake cewa haddasana Abu Nu'aym qala haddasana Shayban an Yahya an Muhammad ibn Abdurrahman anna Jabir ibn Abdullah, cewa Jabir dan Abdullah babban sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam, akhbarahu, ya bashi labari, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, kana yusalli tadawwu'a, ya kasance yana sallan nafila, wa huwa raqibun fi ghairi al-qibla, yana busa abun hawa fi ghairi al-qibla, ba wajen al-qibla ba, wanda Muslim ma ya huddo shi, wancan na farko ma Muslim ya huddo shi. Hadisi na 1095 duka ma'anarsa daya. Yake cewa haddasana Abdul A'la ibn Hammad qala haddasana Wuhayb qala haddasana Musa ibn Uqba An-Nafi qala, yake cewa wa kana ibn Umar radiyallahu anhuma, dan Umar ya kasance Allah ya rada su, yusalli ala rahilatihi, ya kasance yana salla a bisa taguwar shi sallan nafila, wa yutur alaiha, kuma yana yin wutarin shi a sama, wa yukhbiru, yana bada labari, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yafaluhu, cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance yana aikata haka. Kenan koyi ne da Annabi, ba shi ya kirkiro ba, shi ne bake ba su labari. Wannan hadisai da ya kawo guda uku dukansu suna bayanin shar'antuwar yin sallar nafila a bisa abun hawa, ba sai an sabka ba. Dan bulaguro yana bisa abun hawa zai sallar shi ta nafila, sai dai sanin mu ima'i ne, nuni ne zai, kamar yadda zamu gani. Babu sabani cewa dan bulaguro mai tsawo zai iya yin nafila a bisa dabba shi duk wajen da ta fuskanta, saboda wannan hadisai sahihan, inji Ibn al-Mulakin. Wannan kuma mustasna ne daga istiqbalul qibla, an togace shi ne daga shardantuwar fuskantar al-qibla. A shari'a mun sani cewa takhsisi ne, mun sani cewa Allah yana cewa haisu ma kuntum fawlukum shadara, duk inda kuka kasance na kuyi sallah, to ku fuskantar da fuskar ku wajen ɗakin Ka'aba. Wannan am ne, kaga cewa duk inda kuke am ne. To haza mukhassasun bi salatin nafila fi safar, an keɓance shi banda sallar nafila a cikin bulaguro, shi mai ita yana da damar yayi a saman abun hawa, kuma wajen da ba alƙibla ba. Kenan wannan am ne, aya am ce, amma ce khassasa hal hadis, amma hadisai suka keɓance ta, suka khassase ta. Wa kenan wanda sai ga cin karo da juna, ga Allah ya ce duk a fuskanci ko ina, kuma ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana kallon yamma ko gabas ko arewa in zai yi nafila shi. To wannan am ne, wacce am ne, wannan kuma tafsisi ne, mustasna ne daga wancan. Wa yubayyinu, yana bayyana, anna zalika fil maktubat, cewa inda Allah yake nihi sallar farilla. Wa yafassiru, yana fassara mana cewa fa aina ma tuwallu, duk wajen da kuka fuskanta, fa thamma wajhullah, nan wajen ne alqibla Allah, annahu fi nafila ala dabba, wannan kuma ita tana nihin nafila a cikin abusa dabba. Kenan ita wacce sallolin farilla take nihi. Wannan kuma fa aina ma tuwallu ita kuma fa thamma wajhullahi ita kuma wannan tana magana sallan nafila a cikin bulaguro kene sai zamana ita wannan ita ce tazo daidai da hadisan da muke busa kai ita kuma wacce ta saba musu amma ita magana farilla take kenan kaga nasoshi na shari'a maganganu na Allah da manzon shi in baka dora su a bisa mahanga ta bayanan malamai zai kasance kana ta samun tubka da warwara cikin nasussuka kuma alhali ba suke da matsala ba kai ne mai matsala mun gani a cikin abin nan a cikin usulul fiqh alaqar sunna da hadisan annabi sun ga al'amu wal khas akwai daga cikin nau'in da muka gani aya ce amma kuma qur hadisi ya khassasa ta ga misalin shi nan gurin duk wanda yake karanta usulul fiqh nasussuka zai gan su warawara da mahanga da madubi zai rika kallon su ba ariha ba cikin duh wa qadru ya arwaitu an ibn umar daga dan umar anna hazihi alaya cewa wannan aya nazara ta sabko fi qaulil yahudi fil qibla cikin fadar yahudawa sha'anin alqibla wanda ya nasanta akan wannan cikin malamin fiqh aliyu da zubair da abu zar da ibn umar da anas dawus haka ya fada da abau da limam malik da thauri da malaman kufa da laysu da auza'i da shafi'i da ahmad da abu thaur sai dai ahmad yake cewa wa aba da aba thaur sun kasance kana yastahibani an yastaqbil alqibla bit takbir sun kasance suna son ya fuskanci alqibla a wajen kabbara in zai yi kabbara sai karkatar da dabba ta kalli gabas mu in anan ne dada in yaso kuma in ya fara kuma sai ya sake ta tayi wajen da ya ga dama kuma wannan dan aikin da zai bayan ya shiga sallar ta fuskanci gabas in raƙumi ne in doki ne ka karkatar da shi kun kalli gabas bayan kuma tahiyyar ku yammace ka fara sallar kaga ai gabas din zai me yake ku to wannan al karkatawa dan aiki ne karami wanda dama mai sallah an bashi damar yin aikin da ba mai yawa ba bai yadda yawan da an hana shi ko zai wani tasiri cikin sallah kamar yadda ya zo cikin al-asr da mukhtasar ikhtilaful ulama da ikir jawahir samina da az-zakhira da al-umma ta al-imam shafi'i rahimahullah wa ikhtalafu fil mashi to sun yi sabani malamai akan dan tahiyyar kafa wannan ai wanda yake bisa raƙumi ko taguwa ko doki amma sun yi sabani akan to dan tahiyyar kafa fa shi zai yi sallar nafila shi ma yana tahiyya fa ajazahu shafi'i ya halitta amma wana ma ahu malik ya hana tamassukan bi mawridin nas dan saboda yana ruko da abinda nasi ya zo da shi malik mai da muka sani a mazhabin shi zan muga usul zan mu shiga cikin karatun usulul fiqh na malik yahi dukkan wannan mazahibin ruko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da kauce ma asaba ma sunna da kauce ma hawa bid'a zan muga abubuwa yan kadan yana daga cikin mazhabin shi maliman in yayi sallama wannan gurin da zai zamna malik ya hana ya zamna yana sallamewa ya tashi koma cikin jama'a ya zamna bid'a ce in jama'a zan mu gani a cikin mazhabin shahi su dukkan su tsanani da shi yasa wannan dan cikin mazhabin shi Allah mashrama al-imam ad-durdushi yake da littafi al-hawadis wal bid'a al-hawadis wal bid'a mazhabin malik yahi kowane mazhabi ya kab bid'a duk wani abin da ya kasance bai da tushe bai da asali malik yana nesa da shi yana kauce mishi yana kakkabe shi daga mazhabin shi yanzu wannan cewa yayi shi malik Allah mashi rahama wannan dan saboda saba ma nasi ne abinda nasi yazo cewa bisa abun hawa amma dan tahiyyar kafa mu ce shi ma yayi sallar nafila a bisa a tahiyyar shi to wannan sai zamana babu abinda zai wanda yake tahiyya kuma haka ne magana shi malik tahi karhi a cikin wannan idan muka nura wanda yake tahiyyar kafa wace irin sallah ce zai wanda yake bisa dabba shi wannan ba matsala kamar a zamanin ne amma dan tahiyyar kawa yana tahiyya yana sallah yana tahiyya wa ikhtalafu fi salati fi safar al-qasir suka yi sabani kuma cikin tahiyyar al bulaguro dan karami ba babba ba mafi zaharar maganganin shafi'i cewa ya halitta ko mun karanta bulaguro ayi sallar nafila bisa dabba a wajen da ta fuskanta wasu daga cikin magabata kuma sun dace da wannan mazhabin na al-imam shafi'i khala malikun famana abanda malik shi ya hana kaga nan ma bulaguran in ba dogon bulaguro malik ya hana a karamin bulaguro kace kai sallah bisa dabba wa qasahu alal fidr wal qasr yayi kiyasin shi akan cin abinci ga dan bulaguro da kuma yin qasr sallah tahiyya he ta kai ta qasr a wajen malik za a mata haka shine wangakin mazhabin shi kamar yadda ibnu shas ya kawo a cikin iqdul jawahir samina fi mazhab alimi ahlul madina wa ikhtalafu sun yi sabani fi jawazihi fil hadr halaccin shi a cikin bulaguro a cikin wannan nake so a zaman gida wannan abu laguro ake magana. To amma in zaman gida ne fa, haka a zaman gida zaka koro dabbobinka, misalan sun tafi daga birni, zaka koro su ka kawo nan, to amma sai ka hawo wani dokin ko wata raƙuma a sama, zaka yi sallan nafila. Sai al-Imam Abu Yusuf dalibin al-Imam Abu Hanifa ya halitta, wala istakhiri min ash-Shafi'i, da al-Imam istakhiri daga Shafi'i amma ce wala sahul man'u, magana mafi inganci an hana, kamar yadda yazo cikin mukhtasar ikhtilaful ulama da al-Bayanu at-Tahsil na Malikiyya. Kal fard kama farilla, in cikin bulaguro ne hujjatu Malik, hujjan Malik cikin shardanta cewa sai an yi bulaguro na kasaru shine cewa mai shari'a shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka ne cikin bulaguron shi zuwa Khaibar, ba a ciro ko ɗaya ba cewa a dan gajeren bulaguro Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a bisa abun hawa. Kenan wannan Annabi al-Imam Malik ya takaita waki akan abin da ta abku shine Annabi ya yi a dogon bulaguro, mu ce a gajeren bulaguro ma a yi wannan, ban mu da hujja ban mu da hadisi. Wali anna al-qiblata akara, saboda fuskanta al-qibla ta hi ƙarhi, li anna salata tuqsaru fi safari, sallah ana yin kasarin ta cikin bulaguro, to ba za a karkace ba daga al-qibla, kana da ikon ta, dan zaman gari yana da ikon kalla al-qibla. Fa yace falam mamtana al-qasru fil qasir, to yayin da ya zamana gajeren bulaguro an hana ayi kasaro a cikin shi, wa huwa adhafu ita tahirun, to al-qibla ma min babu aula a ce an hana. Ajabal jumhur, amma malamai sauran malamai suka bada amsa, ya anna al-ahadith al-warida fil bab laysa fiha tahdid safar, hadisan da suka zo a cikin bulaguro, hadisan da suka zo cikin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam a bulaguron shi zuwa Khaibar ne yayi sallan nafila, yayi sallan nafila bisa dabba, ba haddade bulaguron suke ba, kawai suna ba mu labarin la takhsisu masafa, ba kebance tahiyyar ba, sai ya wajaba mu dauki abun akan umumin shi cikin duk abin da ake kiran shi safar ne, za a yi sallan kasaru kuma za a kalli, za a hau dabba a yi sallah nafila a bisa, kuma da kiyasi ne akan cewa an sabke mashi farilla, farilla da yin taimama idan an rasa ruwa cikin bulaguro karami. Labari yake cewa wala a'lam man wafaqa malikun fi zalika, malikan fi zalika, ban san wanda ya muwafaqa da Malik cikin wannan ba. Jumhurin malamai sun tai wannan yana da cikin mufradatul mazhabul maliki, daidai ku abinda Malik shi ya kadaita da shi game da sauran mazhabobi, sai sun tai cewa bulaguron koma wani iri ne, inda ya amsa sunan shi bulaguro, dan saboda abinda Annabi aka dauko sunna karkashin wannan ta Annabi ce ya aikata, aiki ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam, ba fada bace aiki ko ba a haddade abu a tsakanin shi, inda tahiyyar ta kama kasa da haka ma da zai yi Annabi alaihi salatu wasallam. Maganar sauran malamai jumhur ta hi ƙarhi, saboda galibi in ka bi a iyaye da ne dogon zama da sharhi muktasar da littattafan mazhabin malikiya, galibin abinda aka samu na mufradatul mazhabul maliki sai ya zamana shine mai rauni, in ya zamana su ukun sun yi can shi ya wariya ta shi da duk da fa yayi su karhin hujja, mazhabin shahi su karhi, amma galibi in ka ga ya samu yayi infiradi ya koma hura, to sai ka ga nashin baye da karhi, dan saboda wuya da ma a ce ko kowace uku mutum ɗaya rinjaye su ko mun karhin shi, in suka ga mu galibi sai ka ga sun kada shi. Balle Abu Hanifa Allah mashi rahama, shi galibi da ma in yayi infiradi, mazhabin shi yayi infiradi kusan shan kasa yake. Me yasa? Saboda su da ma ashabur ra'ayi ne, a cikin su duka mazhabin da yake da ruko da hadisai su ne wannan guda ukun, su ashabur ra'ayi. To ashabur ra'ayi ko galibi in aka samu sabani to wajen uku ko biyu suka zamana ya kebe hura bai kai labari, galibi sai kaga shi ne mafi rauni. Shi yasa amfanin shi a cikin shurrah na muktasar sai ka ji suna cewa haza min infiradatil mazhabul maliki, yana daga cikin abin da mazhabin maliki ya yi infiradi da shi. Wannan an hudda alama ko menene? Yawa, babi na takwas, babul ima'i ala dabba, baban da yake bayanin nuni a bisa dabba. Mun gani shar'antuwa can baya, shar'antuwa yake magana Bukhari, Allah mashi rahama, yana bin abubuwa daki daki bisa tsarin su. Shi ma yana yi, yana yi matukar, in ba shi bane direba, in ba shi bane direba, dan saboda nuni zai rika yi, yana nuni kuma yana tahiya, ana tahiya yana nuni, in dai shine direban kwata kwata ba za a sa, ba zai samu ba, ba ta yi ba ma, balle ma in moto ne moto ne ya goyo wani abu wanda aka goyo dai ya iya yi amma wanda ya goyo shi ba zai iya yi ba dan saboda abinda shari'a take take abin nan kai zamana shi dan bulaguro abubuwa na samun lada duk an hana shi su an hana shi su to ko mun ko da bai saba a samu nutsuwa ba ba a samu kaza ba a same ta dai sallak ya hida a rasa gaba daya sai aka shar'anta mushi yi haka nan ya yi musharaka ɗan zaman gida wajen samun lada babul imai ala daba bayan ya ka mana can babi akan cewa shar'antuwar sallah a bisa dabba to kuma ya za a yi ta sai ya ce maka to ga yadda ake yin ta babul imai ala daba baban da ke nuni akan dabba an bisa dabba ne a yi nuni ma'anar shi shine ruku'i wa sujudi liman lam yatamakkan min zalika da ruku'u da sujada ga wanda bai samu damar yin haka ba amma kaga in jirgin ruwa ne shi yana iya yi ma ko jirgin sama ne shi zai iya yin ma da ruku'in shi da sujada shi abi haza qala al jumhur da wannan ne jumhurin malamai suka ce rawa ashabu an malikun ashabu yayi ruwaya daga malik annal ladzi yusalli ala daba la yasjud bal yumi wanda yake yin sujada wannan abu sa dabba sallan nafila abu sa dabba ba zai yi sujada ba nuni zai yi ga sujada wannan kada ma ya gwada cewa yayi sujada saboda ko ba a gaya mishi ma ba yayi ba in faɗowa ce yi in a raƙumi ne faɗo gobe ba sallah bai dai in yayi sa'a ya tashi da rai hadisi na 1906 الامام يتي حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يا كسانتي يصلي في السفر على راحلته يانا صلى ابو لاغورو بسا دبشي اينما توجهت دو وجهن ده تفسكنتا يومي ويانا ين نوني وذكر عبد الله يا انبتا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله شيوا النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانتي يانا ايكتا شي الامام الحافظ ابن الملقن الله مش رحمه يتي هذا الحديث تفرد به البخاري بذكر الايماء wannan hadisin da aka ambacin yin nuni al-imam al-bukhari kadaita da shi asalin shi amma yana cikin sahih muslim wa ka anna zahirul murad huna at-tikrar kama anan gurin yana nihin maimaita huwa mus'amar galiban shine abin aiki mafi galibi ma'ana cewa duk wajen da ta fuskanta ma'ana wajen al-qibla da ba ma wajen al-qibla ba kamar yadda shine al-imam khalil al-muqtasar yake cewa wasawbu safar kasrin fi mahamalin badalun wajen da aka fuskanta na wajen bulaguro a cikin bulaguran yana kasancewa madadi ne game da al-qibla al-qibla tana da madadi madadin ta shine duk wajen da ka fuskanta in cikin bulaguro ne sawbu kasri safarin bulaguro wanda ka ai kasaru saboda mai gidan ya haddade cewa sai ta kai tahiyar da za ai kasaru shine al-imam malik yace kana malikun malik yake cewa cikin abinda ali ibn ziyad ya rawaito fi man salla fa man salla ala rahilati duk wanda ya salla akan taguwa shi fi mahamalihi cikin abun madokan shi mashariqan aw magariban dabba shi abinda ya dauke shi dabba ce ko raqumi ne kaga cewa aka al-mahamal magana ka ta shigo kawai abinda yake dauke da shi ba a ce ba dabba ko raƙumi ne ko dabba ce ko moto ne ko mota ce shi yasa mai muktasar ma ta fi mahamali cikin abin da yake dauke da kai maganganin sa yana kumshe da balaga ta yadda kai da kanka kana iya dokan hukunci a ƙarƙashin shi bai ce ba kaga a hadisai dabba aka kawo amma su da su istinbadin hukunce ce fi mahamal abin da yake dauke da mutum kenan ko ma menene ko jirgin ruwa ne ko menene layan harfi ila al-qibla ba zai kauce ba ga al-qibla ko irin wanda na tura ne na mulkin mallaka inda a ce musulmai ne lokacin da suke aza a gado kattai suna dauke da shi yana bisa gado dan salimci to ko wanda suke dauke da shi sai nafila shi a sama yace wa in kana yasiran ko da kadan ne wali salli qibla wajhihi ya fuskanta duk wajen da al-qibla shi ta fuskanta aiki da wannan hadisin mafahumin shi shine cewa ya zamana akan siffar shi yadda yake mafi rinjaye ya fuskanci al-qibla akan dabbar shi taqdirin shine yusalli ala rahilatihi ila haythu tawajjahat bihi yana sallah akan dabbar shi duk wajen da ta fuskanta da shi kuma tana yiwa ya kasance yusalli ala rahilatihi wa hiya haythu tawajjahat illa annahu yanharifu an al-qibla yana karkacewa ga al-qibla tafsirin harqu shi yake inganci yace ala rahilatihi li annahu ruya dan saboda an rawaito mufassiran abinda yake fassara wannan ka a can baya hadisin da ya gabata Shafi'i da Ahmad suka ce yaftatihuwa ya bude ta yana mai fuskanta al-qibla sannan kuma sai ya bar dabba shi ta kalli wajen da ya kalla ودليل مالك القياس على باقي الصلاة دليل مالك قياسي أكن سورا سلولي نقبا راكب سفينة لزمه الاستقبال إلا المالله ووانديكي بسا جرجي روا شي أبن ديكي بسا كان شي نيفس كان شعر كبلا دو جندتكي سيشي وانديكي وانديكي شي نيمتوكي matukin wafil mudawwana ya zo cikin mudawwana ka kiyasin magana da muku cewa in a mota ne ko moto banda wanda yake shine mai tuki a cikin mudawwana yace muwafaqatuna khilafan ibn habibu anhu sabanin abinda muka faɗa haka ya dace da cikin abinda yazo cikin mudawwana sabanin magana al-imam ibn habibul maliki mai littafin al-wadiha wanda yake bisa jirgin ruwa dan saboda shi yana iya fuskantar duk wajen da yaga dama matukar ba shi bane direban amma shi direban sai dai yayi nuni wa qauluhu da yake cewa yumi'u yayi nuni shine akan nunin cewa sallah ta dan bulaguro a bisa dabba sunnar ta shine yayi nuni sujada shi ta kasance ta hi kasa kasa gami da ruku'u dan ya bambance tsakanin ruku'u da sujada ashhab ya rawaito daga malik cikin musha'anin mutunan da yake bisa dabba ko kuma abin da yake dauke da shi ko ma menene la yasjudu ba zai sujada bal yumi'u bari yayi nuni dan saboda wannan ita ce sunnar sallah a bisa dabba kenan wanda ke jirgin ruwa ai kun ga yana da damar yayi sujada yana da damar yayi sujada haka nan da ke cikin jirgin sama shi ma yana da damar yayi sujada amma malik yace sunnar sallah ba haka ta nuna ba bin sunna shine cewa kawai yayi nuna ba sai ya yi sujada ba ko yayi ruku'u kawai yayi yadda ake yin ta ita ce sunnata in dai bisa dabbar zai sujada da ruku'u akai goshi kasa ayi shi ruku'un yadda yake wannan sunna ce ta sallah a kasa قال ابن القاسم الامام ابن القاسم فبن طالبون الامام مالك يتي المصلي في المهمل متربعا وندكي صلى ابوس ابن دكي دوكي دشي يي صلى تربعي irin zamanin cintu in ba zai bashi wahala ba sai tankwaso kafahuwan shi wajen sujada shi sai ya aikata ibn habib yake cewa idan zai yi nafila akan dabba ba zai karkace ba zuwa ga alqibla ya fuskanta duk inda dabba ta fuskanta kawai ya rike raga mata dai kuma ya buge ta yana iya zaburar da dabbar shi sai dai in zance zai ba zai zance ba a wajen taba dabbar shi ya mata magana kuma ba zai yi waiwaye ba zai yi sujada ba akan bisa sirdin shi yace yayi sujada bisa sirdin goshin ya taba sirdin dabbar ba aza mishi wannan ba walakin yumi yace sai dai kawai nuni zai ahmad da abu saur cikin buda sallah summa la yubali hasu tawajjahat bihi sannan yace kada kula duk wajen da ta fuskanta hujja wannan shine hadisin Anas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana yayi bulaguro yana son yayi nafila a bisa dabbar shi sai ya fuskanci alqibla yayi kabbara sannan yayi sallah da daya sakan mata raga mata tayi wajen da tayi hadisi ne Hassan Abu Dawud da rawaito shi walaysa fil ahadisi salifa cikin hadisan da suka gabata babu cewa ya fuskanci alqibla wajen kabbara hujjar jumhur malamai cewa la yusarru al-istiqbal fi at-takbir al-qiyasu ala al-baqi ba sharadi bane wannan da yayi cewa sai ta kalla alqibla dada in so ya sike ta ba an aza mishi ba ba sharadi bane in yayi abu ne mai kyau amma in bai ba sharadi bane na gaba ikhtalafa qawlu malikum fil marid al-ajiz an as-salah maganganun al-imam malik sun yi sabani gami da marar lafiyar da ya kasa yin sallah akan kasa sai ima'i shin zai sallah farilla a bisa dabba cikin abun hawa cikin mudawwana ya zo yake cewa la ba zai yi ba ashabu ya rawaito shi kuma cewa na'am zai a fuskantar da shi zuwa ga alqibla a cikin littafin ibnu abdul hakam shi ma kwatankwacin haka aka kawo ibnu abi zaid ya kawo mas'ala cikin annawabir wa ziyadat rahimahullahu ta'ala al-imam ibnu abdul wannan ba ibnu abdul bar ba nake so ibnu abi zaid al-qayrawani shine mai annawabir wa ziyadat mai risala nan cikin risala kawai dan takaice kamar yadda ya fada yayi ta ne a wannan yayi ta ne saboda yara kanana kuma haka suka nema malaman makaranta ne suka neman cewa da Allah ya musu dan littafi karami wanda zai yara za su koyi ibada sai musu risala amma littafin shi da ya baje kolin bayanai da dalilai da maganganun manyan malaman malikiya shine annawadir wa ziyadat mujallal 10 ne ya kawo dukkan kalla nasu min nususul mazhab illa wa tajiduhu fi da wuya zaka samu nasoshi daga nasoshin mazhabi sai ka same shi a annawadir wa ziyadat kowace magana ya wajahantar da ita ya kawo mata hujjojinta da dalilanta a cikin wancan littafi alaikum salam yake sallah da azam ne a shi ma nuni ne zai dalilin shi akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani marar lafiya yana yin sallah sai an kawo mishi fulo matashin kai yana sujjada akan shi annabi ya amshe shi yace mishi ya usar maka kau ya gehwa yace nuni ya wadatar maka ba aza maka ba cewa he ka abin ne eh babu na tara babu yanzu fil maktuba baban dake bayanin sallah in tafarilla ce sabko kenan in tafarilla ce ita ba zai yi ta ba a busa الإمام الحافظ ابن بطال المالكي تكين شرح صحيح البخاري ناشي كتيا أجمع العلماء على اشتراط ذلك وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر ما علم سن إجماع باب وند صحابة كودا كان تشواس يتصلى فرلا بذا أيت أبو سدب بابا سيده إن يكسنشي ضروري ني هاشا ما ذكر من شدة الخوف بند أبند أكا أنبتا نسأل 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 يكي ونا أصلاة الخوف وأن يد تبارا ذا أي amma a haka kawai ayi sallar wannan a cikin lahiya law ayi ta abu sandabba wannan ba zai yi ba sallar farilla hadisi na 1097 al-imam yake cewa haddathana yahya ibn bukair haddathana laysa an uqayl an ibn shihab an abdullah ibn amir ibn rabi'a anna amir ibn rabi'a akhbarahu ya bashi labari yace ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naga manzo allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli ala rahilihi yana sallah bisa tagoshi yusabbihu yana yin nafila yumi ubi ra'asi yana nuni da kanshi kibala ayi wajihin tawajjaha wajen kowace mafuskanta ya fuskanta walam yakun rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasna'u zalika fi salatil maktuba annabi sallallahu alaihi wasallam bai kasance ba yana aikata haka cikin sallar farilla ita sallar farilla ba zai yi ba sallar ba zai yi ta ba abusar bai yi ta busan wannan abun hawa wa tasbihu haqiqatan fi qawli subhanallah tasbihi dai nan ana cewa sallar nafila ana cewa yusabbihu yusabbihu sallan nafila sai ana cewa tasbihi hakikanin tasbihi shine kawai mutun yace subhanallah in akai idlaqin shi akan sallah min babu idlaqil ba'd ne alal kulli wani bangare ne na abu sai a bashi sunan abin saboda tasbihi yana daga cikin abu ayyukan da ake cikin sallah saboda muhimmancin shi cikin sallah shi yasa a qur'ani ayun gurare da dama masu yawa salloli Allah yana ibara su yana ta'abirin su game da tasbihi kawai da sujada da wani babban bangare nasu li'annal musalli munazzahun dan subhanallahi subhanahu dan saboda mai salla yana tsarkake Allah ne da ikhlasin ibada da tasbihi ga Allah sai kasance mulazama ce duk wanda zai salla tila sai an samu tasbihi an samu tsarkake Allah amma wannan a ce nafila a rika kiranta da salatu at-tasbih wannan khasa'is ne na wannan na shari'a idan ta ga dama take kiran shi haka hadisi na 1098 al-imam yake cewa qala laysu haddathani yunus an ibn shihab qala salim kana abdullah yusalli ala dabatihi min al-layl huwa musafir abdullah ya kasance yana salla a dabba shi yana dan bulaguro yace ma yubali hasu ma kana wajhu bayy kula duk wajen da fuskar shi ta fuskanta qala ibn umar yake cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu ala rahila annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana nafila shi a busa taguwa shi kibala ayi wajihin tawajjaha duk wajen da ta fuskanta wayutiru alaiha hawutiri a busan ta yake yi gair annahu la yusalli alaiha al-maktuba sai dai bai salla farilla a busa kanta shine mahallu shahir kin shi nan da yake cewa qala laysu isma'ili ya kawo shi da sanadin shi gubar birka da aka suka gabata hadisi na 1099 al-imam yake cewa haddathana mu'az ibn fadala قال حدثنا هشام عن يحيى عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان يتي حدثني جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنچي yana yin nafila yana yin salla akan tagoshi na hawal mashriq wajen gabas fa iza arada an yusalli al maktuba idan yayi nihin ya sallaci sallar farilla nazala sai ya sabko fastaqbal al qibla ya fuskanci al qibla anan gurin al imam al muhallab Allah mashi rahama malam malikiya ne sharhin da imam bukhari ya bace amma al-imam ibn battal yahi kowa ya kaito magana shi da wannan da al-imam ibn al-mulakin yace cikin wannan hadisai gabaki dayan su ta khusu suna kebance hadisan dake cewa wa hasu makuntum kuma suna bayyana hadar cewa fa aina matulun an ce al-bayan shine anna sunnan nabawiyya mubayyinatun lima fil qur'an bayani shine tazo tana karfafa abinda qur'ani ya hada ta karfafa shi to wannan tana karfafa cewa fa aina ma tulu fa samma wajhullah tana karfafa ta kuma tana khassasa wacce cewa haisu ma kuntum duk inda ku fuskanta kamar da muka yi bayani wa qara akhadha bi madmun hazi al-arisu ubai ce malaman gariruwa fuqaha'ul amsar dukkan su sun yi riko da wannan hadisin sai ahmad da abu saur su suna san ya fuskanci al-qibla da kabbara lokacin da zai fara mustahabbi su ma suka ce amma hujja a cikin wannan hadisin Jarud ibn Abi Sabra daga Anas cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai fuskanci zai salla yayin nafila a bisa bulaguro sai ya fuskanci al-qibla da taguwar shi sannan sai ya yi duk wajen da ya ga dama Abu Dawuda hudo shi da Ahmad da Dar Quduni suka yi sabani salla cikin bulaguro a bisa dabba wanda ba a yin kasuru kamar yadda muka yi dogon bayani can mun ganshi a cikin Ibn al-Mudakkil فرق yake cewa tarkul istiqbal jaizun rifqan bil umma al-imam Allah mashi rahama ibn al-mudakkin yake cewa barin fuskanta al-qibla halak ne dan saboda kawo sauki ga al-umma kamar yadda Allah yake cewa asalin sanya wannan shari'a ta musulunci an san dora ta ne a bisa saukakewa da kuma dauke duk wani kunci wannan yana daga cikin sauki da dauke kunci kuma ijma'i yayi tsaye akan cewa ita farilla ba a yin ta abu sadabba indai ba uzuri adda kai ba kuma wanda yake yin sallah abu sadabba shi wannan zai yi imai ne amma ibn al-qasim ya hana haka ibn habib ya ce yadda ul qiyam tsayuwa ce kawai bai yi ba yayin zai yi ruku'u zai yi sujjada shi a wajen shi tsayuwa ce bai yi ba tsayuwa ba ta yi ba da ma abu sadabba babi na goma ya babi na goma yake cewa babu salati tadawi a alal himari baban da ke bayanin sallan nafila a bisa jakki nan gurin kaga can gurin mun san cewa jakki ai ya shiga karkashin dabba to kuma meye dalilin hasa sai sha a mishi babi nashi mai zaman kanshi bayan can an ambaci dabba Ibn Rushd yake cewa maqsuduhu annahu la yushtaru fi tadawwu ala daba an takuna daba zahiratul fadalat abinda Bukhari yake so yayi nihin maka shine cewa sallah da ake cewa bisa dabba ba he dabbar da ta kasance kashinta da ita karan kanta mai tsarki bace bari yace duk wani abun hawa ɗaya ne ba a shardanta ba cewa dan saboda dafa jikin shi abinda kake taba na jikin shi ai ba najasa bane shine Ibn Daqiqil Id yake cewa daga wannan zan mu gano cewa jibin jiki ba najasa bane saboda wanda ke saman shi yayi sallah a saman shi lashaka inda cikin rana ne jibin shi zai taba shi kuma aka baka damar kai sallah abu sai nuna cewa jibin shi ba najasa bane wannan ko sananne ne a fiqihu kenan wannan abin da yake nihi kan wani tunanin cewa dabbar da za a yi nafila a saman ta sai wadda ta kasance mai tsarki a dabban ma da ba a ci ana yin nafila a saman ta ko alade ne in ka hau inda yana kallon wajen da kake zaka yi sallah ka a bisa hadisi na 1100 daidai yake cewa haddathana Ahmad ibn Sa'id qala haddathana Habban haddathana Hammam haddathana Anas ibn Sirin qala istaqbalna Anasan hina qadima min Sham mun fuskanci Anas lokacin da ya fito daga Sham falakinahu bi ain at-tamr muka gamu da shi a gurin da ake cewa ain at-tamr fara'aytu hu yusalli ala himar muka ganshi yana sallah abu sajikin shi wa wajhuhu min zaljanibi huska shi tana kallon wani gehe yani an yasara al-qibla yana nihi hagumkin al-qibla wannan mai amdatul ahkam ya kawo shi fa qultu sai nace ra'aytuka tusalli li ghayril qibla na ganka kana salla a wajen da ba al-qibla ba fa qala sai ce laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu lam af'alu dan ba na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana aikata ba da bana aikata ba kawai ita ce hujjar da ya bashi me yasa kake yi kawai annabi na gani yayi ibn dahman ya rawaito shi daga hajjaj daga anas ibn sirin daga anas Allah ya rada shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibn al-malakan wannan hadisi muslim ya huddo shi daga hadisin afan daga hammam kuma ya zo daga sunan abi dawud da sunan nasa'i daga ibn umar yake cewa naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana salla abu sajikin shi yana fuskantar wajen khaybar al-imam an-nasa'i ya illantar da shi da cewa amr ibn yahya la yutaba ala qawlihi yusalli ala himar ba a mushi mutaba'a ba akan cewa annabi yana salla abu sajiki wa rubama yaqulu yana cewa ala rahilatihi abu sa dabba shi wannan shine akai ittifakin marawaitan wannan hadisin amma cewa danganta abun ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi kuma a ce abu sajiki ne ba a ayyana ba cewa jiki ne taguwa aka ce wanda yace bisa jiki ne shine Yahaya Amr ibn Yahaya shi kuma ba a mushi mutaba'a ba shi yasa Dar Quduni da wasu suka ce a wannan Amr ibn Yahya yayi kuskure kan magana shi da yace Abu Sajaki ba haka bane magana tabbatatta in annasaba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam shine cewa al-Ba'ir Abu Saraqumi nan gurin ita ce malaman ilal suke kira duhulu hadisin fi hadis wani hadisi ya shige ma marawaici cikin wani hadisi in aka nasaba ga Abdullahi dan Umar shine yayi Abu Sajaki cikin bulagurai ba ana nuhun wai bai halitta ba ya halitta amma annasaba cewa an ga Annabi bulaguran nashi Abu Sajaki ne yayi sallan nafila ba haka bane duk marawaita sun yi ittifaki akan cewa Abu Sa taguwa in an raba ga Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Sa taguwa ne amma wanda yayi Abu Sajaki shine Abdullahi dan Umar shi yasa dara kudini wajen bayanin illa yace wahami ne na Amr ibn Yahya ya doko wancan ya jona da wannan ba haka nan bane Muslim ya huddo daga aikin Anas ne gashi yace aikin Anas ne ba aikin Annabi ba sallallahu alaihi wasallam wa kaza malikun fil muwatta haka malik Allah mashi rahama cikin muwatta ya kawo cewa aikin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam aikin wannan ne nake so Anas dan malik ne amma fiqhun dake kalkashin wannan hadisi shine yin nafila a bisa raqumi da bisa alfadari da bisa jaki da dukkan dabbobi gabaki daya ce cikin barin istiqbalul qibla akan wannan jama'a fuqaha duk suka tahi akai an gabatar daga Abi Yusuf ilhad da wannan su ci ilhaqil humr bi zalika fil ima an yi ilhaqin jakai ha asu a cikin yin ima'i dan saboda hadisin ya Yahya ibn Sa'id daga Anas dan saboda ka wani ga hadisan da suke ta kushe jaki da rishin darajar shi wani ya tunanin cewa to ina ga an hau jaki shi banda shi fi azqatil madina yumi ima'an an ga Anas a cikin wasu lunguna na Madina yana busa dabba shi kuma yana nuni akan sallah dan mun ga sabani kan cewa abu laguran zaman gida za a yi ko ba za a yi ba jama'a fuqaha sun tafi akan sabanin haka yawa sai babe na 11 babe na 11 al-imam yake cewa babu mallame ta tsawwa fi safar dubur salati wa qablaha yace baban dake bayanin wanda bai yi sallan nafila ba a cikin bulaguro dubura salati bayan sallah wa qablaha da gabaninta gabanin sallah farilla bar ma'ana salawatir nawafil ar-rawatib in a cikin bulaguro ne bayani akan haka nan gurin yace mana fi safari dubura salati ya kawo shi da wasali da nasaba meye dalilin nasaba wannan dubura salati baban nahawu nake magana dubura salati da wasali sama me yasa zarf ne dan saboda kamar su amam da qudam da wara da sauran su duka su zarf zuruf dukkan su wasali suke sama hadisi na 1101 al-imam yake cewa haddathana ya Yahya ibn Sulaiman qala yake cewa haddathani ibn wahab ya bani hadisi haddathani Umar ibn Muhammad ka gane cewa yake haddathani ibn Wahab shi daya ya bama saboda haddathani in kai daya muhaddis ya ba hadisin ba cikin jama'a bane wanda yake haddathana kuma cikin jama'a kenan daga cewa haddathani malamin ya bashi kuma shi yake karantawa haddathani Umar ibn Muhammad anna Habs ibn Asim haddathahu Habs ibn Asim ya bashi labari kala yake cewa Safar ibn Umar yayi bulaguro Allah ya radda su fa kala yake cewa sahibtun nabiy sallallahu alaihi wasallam nayi bulaguro nayi abuta da Annabi sallallahu alaihi wasallam falam arahu yusabihu fi sabar bangan shi yana nafila cikin bulaguro ba kawai da an yi farilla zai tashi hau atahi wa qala Allahu jalla zikruhu Allah yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana lalle uswatun hasana kyakkyawan koyi abin kyakkyawan koyi kyakkyawa ya kasance fi sha'ani rasulillahi cikin sha'anin Annabi sallallahu alaihi wasallam gaba daya hadisi na 1102 al-imam yake cewa haddathana musaddadun qala haddathana yahya an isa ibn habs ibn asim qala haddathani abi annahu sami'a ibn umar yaqulu yaji dan umar yana cewa sahibtu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nayi abuta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa kana la yazidu fi safar ala raka'atayn ya kasance bayya kari a cikin bulaguro sama da raka'a daya raka'a biyu nake so wa Abubakar wa Umar wa Usman kazalika radiyallahu anhum haka da Abubakar da Umar da Usman haka suka kasance Allah ya radda su a bulaguro suna hakura da nafilu wannan hadisi Muslim ya huddo shi da sauran sunanil arba'a kenan hadisi ne wanda kutubu sitta da sun huddo shi yace law kuntu musabbihan la atamtu da zan yi nafila yo in cika sallata mana a cikin wani bangaren yace nayi abuta da ibnu umar cikin hanyar zuwa makka yan mana sallar azhar raka'a biyu sai waiwayawa ta zo na waiwaye shi lokacin da yayi sallah naga wasu mutane suna yin nafila yaga wasu mutane da yayi waiwayo baya yaga wasu mutane suna nafila yace wannan mutanen me suke aikatawa aka ce ai nafila ce suke yace da zan yi nafila da in cika sallata mana kai da aka baka rangwamen farallan ma ka maida ta biyu to kuma menene na nafila a cikin mu wada ya zo daga Malik daga Nafi'u cewa lame kun yi sallima al-farida fi safar shay'an bai kasance ba Nafi'u yana sallan sallar farilla bayan ta abulaguro bai yin nafila ko daya ko gabaninta ko bayanta kawai sai sallar dare fa innahu yusalli ala al-ardi ita wannan yana sallah cikin kasa wa ala rahilati abusa dabba shi duk wajen da ta fuskanta wannan mauqufi ne hadisi ne mauqufi a cikin mu wada shine hadisi na 112 amma sauran sun kawo shi a matsayin marfu'i wa awwal ibn battal qawluhu ibn battal ya fassara cewa ban ganshi ba yana nafila cikin bulaguranin sallan nafila wadda take kahim sallal farilla da bayan sallar farilla ma'ana ar-rawatib a ƙasa a bisa ƙasa amma in a bisa dabba ne ai mun gani cewa a dabba yana nafilin shi dan an rawaito cewa a bisa dabba yana nafilin shi a bulaguran wa annahu kana tahajjud fil layl fi safar amma qiyamul layl tahajjudi ita ko a bulaguro yin ta yake sai zaman ya ce babu cin karo tsakanin hadisan kowanne yana bayyana dan uwan shi ne kuma kowanne a matsayin shi yake kaga a nan gurin ba kawo akai ba cewa lam arahu yusabbihu fi safar ban ganshi ba yana yin nafila a cikin bulaguro ga hadisi can ku da muka zano cewa yana yin sallar nafila lokacin da ya hau dabba duk wajen da ta kalla har ma yayi kaza yayi kaza kenan wannan yana nihin bai kasancewa yana sallah ta nafila a cikin bulaguro a ƙasa amma a bisa dabba shi yake ya zo can gurin al-Imam al-Bukhari aw taru aw la yusabbihu ba'da al-isha'i ta yaqumu min jawfil libayan lisha ma bai tashi yana nafila kai tsaye sai dai tsayuwar dare ya tashi kenan rawatib ne kawai ake korewa a bulaguro ba a yin shi فبان ان المراد بالتدوي المت بالعربي المتصل ابنده هي بيان maka nan cewa abinda ake nihi da bayyi sallar nafila a ƙasa kuma ita ma wadda take liƙe da farilla gabaninta ko bayanta ita ake korewa kuma da wannan siffata ta sauran hadisi kuma kowanne sai a bar shi inda yazo shine yake cewa da zan yi nafila in cika sallata mana dan saboda su ake yi bayan farilla wa mimman kana la yatanafalu fi safari qabla salati wala ba'daha wanda aka rawaito cewa bayyin nafila a cikin bulaguro kahin sallah ko bayanta Ali ibn al-Husayn da Sa'id ibn Jubair duka haka suka kasance aikin su yake nuni a cikin hadisin Ibn Umar cewa da yake bangaba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah cikin bulaguro hujja ne akan cewa bi hujjati ala man ra'ahu nan ba hujja bane ga wanda ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi dan saboda wanda ya kore bai kore wanda kuma ya gani ka'ida ce cewa mai tabbatarwa zai korewa ga wanda ya gani shi ai yace bai gani ba ko to in wani ya gani ya ba mu labari zai mu ƙaryata shi a kai ne baka gani ba amma wani ya gani an rawaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana sallar nafila a cikin bulaguro tare da sallar farilla akwai inda aka rawaito nan Tirmizi ya huddo hadisin gashi nan dogo ba mun karanto shi ba kuma shine magana bai yawaicin malamai al-Imam at-Tabari Allah mashi rahama yake cewa tana yiwa ya kasance Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar yin nafila cikin hadisin dan Umar dan saboda yana kirda dan sanar da al'umma shi cewa cikin bulagurin su suna da zabi akan sunnoni masu ƙarfi ma kaga shi na ai kore mu me yayi ko cewa salloli ar-rawatib su ai suna da ƙarfi to ya kore mana akan cewa bai ga ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su to kuma wani ya tabbatar to in an gama sai yace sai ya nuna mana cewa yana karantar da al'umma shine cewa in kuna bulaguro salloli ar-rawatib ma masu ƙarfi ko kai ko kakka bari wannan zabin ka ne dan yayi wani lokaci ya bari wani lokaci wa qad bayyana zalika annahu sallallahu alaihi wasallam idza jama'a fi safari salata sallal maghrib thumma yad'u bi isha'i bi isha'i fa ta'asha ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya hada cikin bulaguran shi sai sallaci magariba ya kira aka mishi abincin dare yayi sannan sai ya tashi hau abun hawan shi yace to idan ku ya halarta a shagalta da cin abinci bayan sallah an yi ta bayan an gama to a shagalta wadda ta sallah daban ta nafila min babu aula ma'ana dai ba hani bane cewa bayyin ba hani bane nuni ne ga al'umma sha an kun ga dama ku yi in kun ga dama ku bari tunda kuna cikin bulaguro Ibn Tin ne yake cewa lam arahu yusabbi, ban ganshi yana nafila ba, yana nihin da rana, abin da yake nuni magana Ibn Umar akan dabbar shi. Mafi yawancin malamai sun tafi akan halaccin sallah cikin dare ko rana, ya halitta yi ba a haramta ma dan bulaguro, duka magana ce ake ta saukaka mishi, saukakewa gare shi. Dalilin shi hadisin Ummu Hani wanda yana zawwa cewa yayi sallah ranar fatahu Makka raka'a guda 8, sallar wallaha haka a guda 8, yace la Allabin Umar mai yiwa dan Umar hadisin bai iso mishi ba. Ibn Abi Sufra ya hikaito yake cewa inna ma sallaha qada'an, ya sallace ta ne ramuwa ga sallar da yayi ta fatahu Makka, ta daren fatahu Makka, dan ya shagalta cikin daren gami da sallar da ya saba yi. Al Imam An-Nawawi Allah mashi rahama yake cewa malamai sun yi ittifaki akan cewa salloli nafiloli mutlaka an halitta su cikin bulaguro, in kaga dama kai, in baka ga dama ba ka kai, wannan sauki ne a gare ka. Sun yi sabani a cikin nafiloli ar-rawatib, Ibn Umar ya ki su da sauran malamai, amma Shafi'i yace har su mustahabi ne a bulaguran, da shi da daliban shi da jumhurin malamai haka suka tahi magana. Wannan ta Imam An-Nawawi ce a sharhin Sahih Muslim da ya kawo. Yawa babu na 12, babu man salla, babu man tadawwa fi safari fi ghairu duburu salawati wa qablaha, baban da ke bayanin wanda yi sallan nafila fi safari cikin bulaguro fi ghairu duburu salawati, ba a bayan salloli ba, wa qablaha kuma da gabanin su kenan, ba salawatul rawatib ba, ba annawafil ar-rawatib ba, kaw nafil fil mutlaqa. Yace wa raka annabi sallallahu alaihi wasallam raka'atay al-fajr fi safari, annabi sallallahu alaihi wasallam yayi raka'atay al-fajr a cikin bulaguro, kaga ita yayi ta saboda sunna ce mai karhi da ita da wuturi, annabi bai barin su ko a bulaguro ko a zaman gida kamar yadda muka gani. Wannan Ibn Hajar yake cewa ha za mushi irin bi anna nafi tadawu fi safari mahmurun alama ba'da salati khasatan fala yatanawal ma qabla ha wala ma ta'allaqa lahu biha min an-nawafil al-mutlaqa ka tahajjud wal witr wad duha wa ghairi zalika. Wannan yana nuni akan cewa sallolin nafila, abinda aka kore cewa bai nafila cikin bulaguro, sauran salloli mutlaka, hanu cewa rishin yin bai shahi salloli ba wanda suka kasance mutlaka, kamar sallar abun nan tahajjudi da sallar wutri da sallar walahadar ka ta al-fajr, bambanci a tsakanin su anna tadawun qabla hala zannu min hali annahu la yanfasilu anha bil iqama wa intizarul imam galiban wa nahu zalik. Bambanci tsakanin su shine cewa ita sallar da take kahin sallah, kahin wannan sallar farilla, ko kuma bayan ta kawo wani yayi zaton cewa rangwamen da aka mun kuma shine aka tashi ake ramawa. Fa'ida Nawawi yake cewa ana mai tahiyya tare da ikhtilafu, sun yi sabani cikin sallar nafila a cikin bulaguro akan magana guda uku, wasu sun hana kwata-kwata, wasu sun halitta suka ce kowace sai ayi, wasu kuma sun bambance tsakanin ar-rawatib da mutlaka, shine mazhabin Ibn Umar kamar da Ibn Abi Shayba ya huddu, da sanadi kyakkyawa daga Mujahid yake cewa na Abu Tar dan Umar daga Madina za mu Makka, ya kasance yana sallan nafila a bisa dabba shi duk wajen da ta fuskanta, idan farilla ta zo sai ya sabkai ya salla shi, ya salla shi wa aghfalu qawlan rabi'an, ce sun manta magana ta hudu, shine bambance tsakanin dare da wuni. Na biyar kuma shine abinda muka tabbatar ne ga Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadisi na 1113 da uku kai al-Imam yake ce haddathana Hafsu ibn Umar haddathana Shu'ba an Amri an Ibn Abi Layla qala yake ce ma an ba ahadun, babu wanda ya bada labari, annahu ra'a annabi cewa shi ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam sallar duha, ya sallaci sallar wallaha ghairu Ummu Hani, banda Ummu Hani zakara ta bada labari anna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi mai tsira da amincin Allah yawma fatahu Makka, ranar da aka yi fatahu Makka, igtasala fi baitiha, yayi wanka a gidanta, fa salla samanin raka'atin, yayi sallah raka'a guda 8, tace fa ma ra'aituhu salla salatan akhafu minha, ban taba ganin yayi wata sallah mai sauki sama da wannan sallah ba, ghayra annahu yutimmu ruku'u wa sujud, sai dai yana cika ruku'u da sujada, saboda su wannan rukuni ne ba zai yi ba a ce an yi sallah ba a cika, kawai da wai da an ce yayi sallah mafi gajarcewa irin na raka'atul al-fajr, mutum yayi tunanin cewa bubbugawa ce yi da ruku'un da sujada kotan kurciya ne, shi yasa tace amma yana cika ruku'u da sujada. Wannan yana nuni akan cewa haza la yadullu ala nafi ruku, ba mu ana nihin ba an kore, gashi na ai in mun nura cewa tayi, cewa yayi ce ban, babu wanda ya bada labarin yaga annabi sallallahu alaihi wasallam na sallar wallaha banda ummu hani ba ana nihin ba an kore cewa ba wanda ya fada ba ba wannan ake ne saboda Abdurrahman ibn Abi Layla ya kore wannan ga kanshi ne cewa ni ban ji ba wanda yake bada labarin mun lura da ke irin wancan na baya wanda ya kore abu ga karan kanshi ba dai bane da wanda zai umumi ya ce gaba dai ba wanda ya taba gani a'a yawwa wannan kanshi ne yake cewa ni dai ba wanda ya taba bani labari cikin sahabbai cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar wallaha banda ummu hani kenan kuma wasu tabi'an wasu sahabbai sun ba su labari hadisan ta jingim suna nan sun kusa 20 kohi yace dan wa amma ibnu battal yake cewa ba hujja cikin magana ibnu abi layla hadisan da suka zo cikin sallar wallaha da umarni akan ta da zaburarsuwa akan ta suna mushi raddi sannan ya ambace su a jumlace to nan ibnu hajar yace ni a gani na bai ci ba amma ibnu abi layla raddi dan shi korewa da ya akan shi ya kore kanshi ya kore ba ayan tsance mishi ba kamar kace labarin nan da wani yake labarin kaza da ake bada wallahi ni ban taba jin shi ba sai a bakin wani wannan ya kana nihin cewa babu wanda yake bada wannan labarin sai a kana nihin dai kai dai baka taba jin shi ba sai wani wasu kuma sun ji a bakin wasu daban to shi yake nihin an fahimci maganar shi yace bai ci a mishi raddi ba hadisi na 1004 wa qala laysa yake cewa Yunus ya bani labari daga Ibn Shihab yace Abdullah ibn Amir ya bada labari annahu ra'a annabi sallallahu alaihi wasallam subhata ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar nafila bil layl da daddare fi safar cikin bulaguro ala zahar rahilati hi abu sakaguwa shasu tawajjah bi duk wajen da ta fuskanta da shi na 1005 yace haddathana Abu Yaman akhbarana Shu'aib an az-Zuhri akhbarani Salim ibn Abdullah an ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala zahar rahilati ya kasance yana sallar nafila abu sakaguwa shi hai su kana wajahu duk wajen da huskar shi ta fuskanta yumi bi ra'si yana nuni da kanshi wa kana ibn umar yaf'aluhu ibn umar haka shi ma ya kasance yana aikatawa yace lakin hunaka zakarahu mawqufan anan ya ambace shi a matsayin mawqufi sannan ya kawo shi a bayan shi a matsayin marfu'i wannan wa haza zakarahu marfu'an suma aqabahu mawqufin mawquf anan kuma ya ambace shi a matsayin marfu'i ya kawo mawqufi a bayan shi fa'idar wannan shine cewa hujja ta yi tsaye akan hadisi marfu'i kuma yake bayyana cewa aiki ya ci gaba akan haka ba a shahi abin ba kuma babu cin karo da juna a tsakanin su wannan shine hikima dan wani zai ga cewa tunda an ce mu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ai ba bukata a ce wani sahabi ya aikata ko wani tabi'i ko bayan shi to hikimar shine a nuna maka cewa wannan aikin da annabi ya ba a shahi shi ba ya ci gaba da an ci gaba da aiki da shi saboda kamar su inda a ce mansukhi ne da ba sun yi aiki da shi ba shine amfanin hado wannan yace wa fihi a cikin shi akwai takhfifin nafilati ma'a ibtimamur ruku'i nafila ana iya dan sassauta ta amma dai a cika ruku'u da sujada ya gabata a baban da ke bayan shi cewa duk wanda bai ta dauwi ba cikin bulaguro gabanin shi da bayan shi ya ambaci hadisai da al-Imam Ibn al-Munzir yake cewa mun rawaito daga Ibn Umar daga Umar da Aliyu da Ibn Mas'ud da Jabir da Ibn Abbas da Anas da Abi Zar da jama'a da dama cikin tabi'ai kuma ita ce maganar Malik da malaman Kufa da Shafi'i da Ahmad da Ishaq da Abu Saur Ibn Battal ya inganta shi dan shi ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana aikatawa cikin bulaguro min gair wajihin ba ma hai an fuskanci alqibla ba cikin magana Ibn Abi Layla ba hujja bane na cewa ya sarar yadda sallar wannan salatul duha kuma ko da ita kadai ta bashi labari sahabiya ce sahabai dukkan su adalai ne dai in ya hudu magana an kare bai haƙi yake cewa madad ahadisun fi tadawi sallam fi asfarihi hadisai sun gabata sosai cikin bulaguran annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana yin nafila akan dabbar shi sannan ya kawo hadisi zuwa ga Abdullah dan Abba cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnanta sallah cikin bulaguran raka'a biyu kuma cikin zaman gida sunan ta raka'a hudu yace kamar yadda sallah kahinta a cikin zaman gida da bayanta abu ne mai kyau to haka nan a bulaguro ma ayi salawatul rawatib abu ne mai kyau sarakhsi cikin al-mubasud da armargina ne Allah mashi rahama al-Imam Sarakhsi ne al-mubasud littafin da mafi girman littattafai a cikin mazhabin Hanafiya shine al-mubasud na al-Imam Sarakhsi wanda ta ba ku labarin shi ya wallafa shi a cikin rijiya yana cikin kaso na wulakanci ma na cikin rijiya amma ake kawo mishi alƙawali da dalibai suke kawo mu suke zawwa da takardu yana fada suna rubuta yana fada dalilin sa shi kasan nan Hanafiya suka samu mafi girman littafi mafi girman dalilai kaga wanda ke cikin kaso ma cikin duhu a rijiya amma kuma yadda ya musu imla'i da shibtar wannan littafi wajen mujallar 10 wani abu amma kuma yana da wahala ka samu kuskure kuma shine mafi girman masdar a cikin masadirkin Hanafiya Allah musu rahama da jin kai margina ne daga cikin malikin malaman Hanafiya ce la kasara fi sunani babu yin kasara a cikin sallolin nafilfilu kawai mutun ya cika ai ma'ana sallolin nafilfilu wanda ake suba ka musu kasuru ba wa fil afdal qila at-tarku tarakhusan wasu suka ce a bar su shi rangwame ne wasu suka ce kuma aikatawa kusancin neman kusancin Allah ne in takaice dai hanawa da ake yi Hisham yace na ga Muhammadu so diyawa yana yin nafila yana yin nafila cikin safaru cikin bulaguro az-zafar kahinta da bayanta haka nan bayya barin rak'ata ne fajr da magariba yace ban ganshi ba yana yin nafila kahin la'asar ko kuma ba kahin sallar lisha amma yana yin sallah bayan wannan Muhammad shine wannan cikin fuqaha'u sab'a wa fi salati shari'i duha yawm al-fatihi annabi sallallahu alaihi wasallam da sallan nafila sallar wallaha a ranar fatahu makkah da rak'ata al-fajr cikin bulaguro dalili ne akan cewa nafila a bulaguro ya halitta a yi ta a ƙasa duk sauran bayanan da ake ma'ana rangwame ne in kaga kuma cewa sabkar zakai kai nafilarka kana buƙatar dama ka huta sai ka sabka kai Hasanul Basri yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna bulaguro suna yin nafilfilu gabanin sallah da bayanta Ibn Battah yace wannan ita ce maganar jama'a daga cikin malamai saboda rishin yin dama ai ba hani bane rangwame ne an bada shi wanda ga dama ya dauke shi wanda kuma ya ga cewa zai tsaya ya sabka yi sallar shi ba a hana shi ba yawa nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya yi mana gafara cikin littafin ma fa'ala Allah duka zan mu karanto na 66 labari na 66 ruwayat li abi ja'far al-hanbali manamatun saliha an gane ma abu ja'far al-hanbali da yin rasu wasu mahalke na gari kyakkyawa daga cikin wannan akwai wanda suka ce wani ya ganshi yace mishi ma fa'ala Allah bika mai Allah ya aikata da kai yace falan ma wud'atu fi qabri lokacin da kuka asa ni cikin kabari na ra'aitu fihi qubbatun min durra sai naga wata qubba daki mai kyau wanda yake na lu'ulu'i ne hori kuma a cikin shi yana da kohohi guda uku a cikin shi wani yana cewa hazihi laka adkhul min ayyi abwabi hashi'ita wannan dakin ka ne shiga duk wajen da kaga dama lu'ulu'i sama da zinari wanda ya san shi ya san kimar shi to daki gashi nan an mishi shiga kabari da ya zama gurin tsoro ne gurin hurgici gurin razani shi ya tarra dakin gwal a ciki an ce mishi shiga duk wajen da kaga dama kisan shi ta zo cikin arwafi bil wafiyat na al-imam safadi a na 66 Ahmad ibn al-Fatah yake cewa naga Bishr ibn al-Haris cikin barci na wa huwa qa'idun fi bustani yana zamana cikin wata garka a gabanin shi akwai ma'ida ta abinci kala kala yana cin abinci nace mishi ya aba nasar mai Allah ya aikata da kai kaga ba mawarki bane bai ci ba ma tambayawa tunda ka ganshi a wannan siffa ka san ta yi kyau ne kala sai ce rahimani ya mun rahama ya mun gafara kuma ya halitta mana aljanna gaba ɗayan ta in shiga duk inda na ga dama wa qala li yace mini ka ci daga cikin ƴaƴan aljanna duk inda ka so ka sha abin shan ta daga koramarta kuma ka ji dadin ka da duk abin da ke cikin aljanna kan ma kiyama ta tashi kamar yadda a duniya ka haramta ma kanka sha'awar da ranka ke so a gidan duniya yau zan halitta maka kuma anan kissa shi ta zo cikin at-tabsira na ibnu al-jawzi Allah mushi rahama da jin kai